China abata naji aiki ya taho kamar ya saurara ka dan kaje lalle dun mai rabo ga Allah ka san sha'anin shi ba ya bati to ga mu da Musa
buru ma karatina suna saurare kudan
gani to ga mu da Musa
ma karatina karatina
lalle karatina tun miya na haira
yawa
lalle karatina tun miya na haira lalle mai rabo ga Allah kun san sha'anin shi ba ya bati kwa dai hana ta hado kashi kashi ya karan gahe sai dan ce yau ba da lele domin ba mu samu